Sister.
David by Nikita.
Shike jure dukan madaki
ana tadara tilas anemu uwa bana ma da
dani mai waka tashirwa